babban alkalin kasar Enemene ya rantsar da shugaban kasa Nana Addo Dankwa Akufo Addo da mataimakin sa Dr. Mahmud Bawum ya kamar haka.
I Nana Addo Dankwa Akufo Addo
do in the name of the Almighty God swear.
Do in the name of the Almighty God swear. So help me.
Dukin da ya samu halartar taron shugabannin kasashen duniya ko wakilansu ya samu jinkiri saboda irin takaddamar da aka samu a zaurin majalisar dokoki gabanin zaben kakakin majalisar mataimakan sa tare kuma da rantsar da mambobin majalisar dokoki da aka zaba saboda kasancewar zababban MP mazabar Asinogo da wata kotu ta baiwa takaddar haramci abinda mambobin NDC suka ce faffau da za su bada kai buriya hau ba. Ga dai abinda wasu mambobin majalisar ke cewa game da takaddamar da aka samu.
Like I told you, and this unfolded live on national television and everybody saw it.
Kamar dai yadda na gaya maka, irin abinda ya faru ana ganin su akan television, abin ba kyau. Ana fizgan takaddan zabe da akwatin zabe, wannan abin takaici ne. Dukan mu ya kamata mu zauna mu yi tafakkuri, mu san muna da aikin gyarar demokradiyyar mu. Inji MP Damango Abujina po. Shi kuwa Ibrahim Murtala Muhammad MP Tamale Central cewa yayi.
House in the seat parliament. Never in the history of this country whether the first
tunda ya shiga majalisar dokoki bai taba ganin irin wannan abin da ya faru ba. A ce sojoji rike da makamai su shiga zauren majalisar yana da hadari, abin ba kyau. Bayan dai rantsar da shugaban kasar yayi jawabi ga taron yana mai yiwa kowa godiya tare da taya sabon kakakin majalisar ko Alban Bagben dadin kai. Sa'annan yayi alkawarin hada kai da kakakin su yi aikin hadin gwiwa su jagoranci sha'anin kasar. Yace
this is the first time in the life of this republic the president from one party will be obliged.
Wannan ne farko a rayuwar wannan jamhuriyar idda shugaban kasa daga jami'iyya daya zai yi aiki a bisa habinda al'umma suka azama sa yayi aiki cikin gaskiya da hadin kai da kakakin majalisar dokoki daga wata jam'iyyar daban. Nayi imani dukkanmu biyu za mu samu jagoranci daga dangantar mu don muradin al'ummanmu, don tabbatar da mulkin kwarai mu samu ci gaban kasar mu. Duk baki daya mambobin majalisar dokoki na jam'iyyar NDC sun kaurace wa bukin rantsar da shugaban kasan saboda karar da suka kai cewar an yi musu sata a zaben shugaban kasa. Ridwan Allah Muktar Abbas, Sashen Kausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.